A jihar Lahadi, kungiyoyin wasannin kwallon kafa irin su Shark na Fatakwal, sai kuma Bayelsa United da FC Taraba da kuma Kwara United sun sami kwambaya a gasar kakar kwallon kafar kwararru a Najeriya ta cikin gida. An gwagwata tsakanin kishiyoyin juna wato wanda suke a gari daya Sharks da kuma Dolphins dan zama a kololuwar nasara, duk da yake Sharks na neman nasara akan Abia Warriors. Amma kash maimakon haka sai suka tashi da kwallo daya a ragar su da kuma neman zirawa Abia a ragar ta. Su kuma Dolphins suka yi kunnan doki 2-2 da su da Shooting Stars na Ibadan. Su kuwa Aqua United sun kai labari ne a ranar karshe ta kakar wasannin kwallon kafar da ake yi inda suka zura kwallo daya da nema a tsakanin su da Lobby Stars na Uyo, inda Abdulhafiz ya zura duk muhimman kwallayen a raga. Sai kuma Rangers suka murkushe Bayelsa United da ci 3 da nema. Kungiyar Enyimba su suka lashe gasar karo na 7 a makon da ya shuɗe, inda suka yi kankan kanda Warriors. Sai dai sun sake shaida rashin nasarar zura kwallo a ragar Sunshine Stars a ranar karshe ta kakar wasannin na bana.